نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 53 littafin al-adabul mufrad na al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekara sa 1181 rabuwan sa da duniya a yau muna roƙon allah madaukake ya masa rahama don kuwa wannan shine littafi mafi daraja daga cikin littafai waɗanda suke karantar da ladubban zamantakewa a Islam kuma wannan darasi da za mu gabatar yana karantar da mu falalan wadatan rai ba ta dukiya ba wannan darasi yana karantar da mu falalan wadatan rai ba wadatar dukiya ba kuma za mu ci gaba da karatu ne a littafin insha Allah daga hadisi na 276 al-imam al-bukhari ya ce babi na 134 babu sakhawatin nafsi babi game da wadatan rai wato babin da ke bayani akan wadatan rai da larabci kalmar as-sakha'u da kalmar aljudu da kalmar alkaramu suna daukan ma'ana iri guda wato shine yawan kyauta as-sakha'u aljudu da alkaramu suna daukan ma'ana iri daya wanda shine yawan kyauta wa min samma yakunu sakhiyyu huwa aljawadu alkarim haka bayani yazo cikin littafai kamar misali maqayisul lugha mujallad na 3 shafi 146 al-misbahul munir mujallad na farko shafi na 103 lisanul arab mujallad na 14 shafi 373 me ya bambanta tsakanin waɗannan kalmomi guda uku as-sakhawa da al-judu da al-karam malamai da dama sun yi bayani a kai kamar ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa da ake kira al-wabil as-sayyib in ka duba shafi na 53 as-sakhawa hali ne na yawan kyauta mai karamin dalili idan mutum yana da halin yawan kyauta kyautar kuma akan dalili karami to ana siffanta kyautansa da as-sakhawa aljudu shine hali na yawan kyauta, amma kuma mai babban sababi. Idan sababin da ya sa mutum yana yawaita kyauta yana da girma, to wannan hali nashi ana kiransa aljudu, mutumin da ke da halin kyauta, kyautan mai yawa. Amma kyautan nan yana yinsa ne bisa la'akari da sababi mai girma, akwai dalili mai girma wanda yasa yake yawaita kyauta, wannan kyauta halin nasa ana kiransa aljudu. Amma idan mutum yana yawaita kyauta, dalilin da yasa yake kyautan, sababin bashi da girma, karamin dalili yana sa yake kyauta kuma mai yawa, wannan shi ake kira as-sakhawa ko as-sakha'u. Don haka yasa masana suke cewa as-sakha'u badlul mali min ghairi mas'alatin wala istihqaqin. Abinda ake nufi da as-sakha'u shine mutum ya bada dukiya mai yawa ba tare da an roke shi ba. Ba a roke ka ba, kuma babu ma cancantar ka bada wannan dukiyar, amma za ka yi wannan kyauta. Kaga mutum ya bada kyauta dukiya mai yawa, amma kuma sababin da yasa ya bada wannan kyautan sababi ne karami. Wannan yana daga cikin fassarar Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Sayyiduna Ali bin Abi Talib yace as-sakha'u ma kana minhu ibtida'an. Halina as-sakha'u, halina kyauta mai yawa mai karamin sababi, shine mutum ya bada kyautan ba tare da an nema ba. Fa amma ma kana an mas'alatin, idan ya kasance mutum ya bada kyauta mai yawa, sababin da yasa ya bada wannan kyautan karami ne, ana kiran halinsa as-sakhawa. Idan mutum ya bada kyauta mai yawa, sababin da yasa ya bada wannan kyautan yana da girma, sai a kira shi al-jud, shine jawwadun. Al-jawwadu shine mutumin da ke bada kyauta mai yawa, amma akwai sababi mai girma a dalilin wannan kyautan da ya bada. To sai na ukun su shine al-karamu, shi ma kyauta ne mai yawa, amma abin da ya sa mutum ya bada wannan kyautan shine an nemi ya bada, wato an roke shi. Fa amma ma kana an mas'alatin, sayyiduna Ali yace idan baka bada wannan kyautan ba sai da aka roke ka, fa haya'un wa takarrumun, wannan shi ake kira wane yayi karimci, sai a ce wane al-karimu ne idan an roke shi yana badawa. Amma as-sakhiyyu fa, as-sakhiyyu shine mutumin da zai bada kyauta mai yawa ba a nemi ya bada ba, kuma sababin da yasa ya bada kyautan ma bashi da girma. Amma jawwadu fa shine mutumin da ke bada kyauta mai yawa, sababin da yasa ya bada kyautan yana da girma. Saboda haka matakan kyauta mai girma guda uku ne. Akwai al-karim, shine mutumin da sai an nema kafin ya bada, amma idan aka nema din kuma ba zai bada kadan ba, saboda haka yana da karimci, kaga kyauta ce. Wanda a larabci waɗannan matakai guda uku kowane da sunansa, amma a Hausa yana da wuya ka samu. Al-karimu shine mutumin da bai bada kyautan sai an nema, idan ko aka nema to yana bada kyautan da yawa, wannan ana kiransa al-karimu, matakin farko kenan, yana da kyau. Amma matakin da ya dara wannan shine na al-jawwadu, wanda shine mutumin da zai bada kyauta mai yawa, amma koda ba a nema ba zai bada wannan kyautan, sai dai baya bada kyautan sai fa idan akwai sababi mai girma. Idan akwai sababi mai girma, kamar misali mahaifinsa ne, wansa ne, kaninsa ne, abokinsa ne, kaga akwai sababi mai girma, to sannan zai bada kyautan kuma mai yawa koda ba a nema ba, wannan ana kiransa al-jawwadu. Wanda ya fi su daraja shine as-sakhiyyu. As-sakhiyyu shine mutumin da zai bada kyauta mai yawa ba a nema ba, sannan kuma sababin da yasa ya bada kyautan ma bashi da girma, karamin dalili yana sa ya bada kyauta mai yawan gaske. Malamai suna buga misali da Abdullah ibn Ja'far, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa. Abdullah ibn Ja'far yaron Ja'far bin Abi Talib, yaron Ja'far bin Abi Talib yana cikin kananan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato sigarus sahaba, kasan sahabbai akwai manya akwai kuma yara. Abdullahi bin Ja'far yana cikin sahabbai amma yara. Babansa shine Ja'far bin Abi Talib, wan sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Yayi hijira ya koma Habasha daga Makka, da shi da iyalinsa ya zauna a Habasha har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina. Ja'far bin Abi Talib yana Habasha, fawafal muslimina wa hum ala Khaybara. Lokacin da ya tashi hijira daga Habasha ya dawo Madina, ya taras da musulmai suna yakin Khaybar. Kaga hijira tana da shekara 7 kenan. Fa aqama bil madinati ashhuran, ya dawo Madina daga hijiras da yayi zuwa Habasha, zaman da yayi a garin Madina yan watanni ne, bai kai shekara guda ba. Sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko umarni Ja'far bin Abi Talib ya fito daga cikin waɗanda aka nada jagorai na sojoji da za su tafi yaki da ake kira Ghazwatu Mu'ta. Bai kai shekara guda da dawowansa daga hijira da yayi zuwa Habasha ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya fito zuwa tafiya wannan yakin. Yakin Mu'ta an yi shi a Jumada'l-Awwal shekara ta 8 daga hijira. To ikon Allah wannan yaki da Ja'far bin Abi Talib ya tafi bai dawo ba. Wannan yakin yayi mutuwar shahada. Allah ya kara masa yarda. Ya girma Sayyiduna Ali da shekara 10. Saboda haka ba kusa yake da Sayyiduna Ali ba. Ja'far bin Abi Talib. To ya bar yaro da ake kiransa Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullahi bin Ja'far din nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya rike ya zauna a gidansa. To wannan yaron da ake kira Abdullahi bin Ja'far yana da take da ake masa Al-Jawwadu bin Al-Jawwadi. Mai kirki dan mai kirki. Idan ana maganar masu kirki a tarihin musulunci cikin sahabban manzon Allah, to babu shakka ana sanya Abdullahi bin Ja'far daga cikin su. In ka duba Siyaru A'lamin Nubala na al-Imam Az-Zahabi mujallal na 3 shafi na 456, akwai daga cikin misalai na kirkin sa wanda shi zai bambanta maka ma'anar as-sakhawa da kuma al-judu. Yana da wato wata gona mai girma. Akwai lokacin da ya fita zai tafi wannan gona. Kharaja ila bai'ati lahu fa nazala ala nakhil qaumin, yana cikin tafiya sai ya taras da akwai wata gona mai girma nan ba, amma ta wasu mutane, gona ce ta itatuwan dabinai. Saboda haka sai Abdullahi bin Ja'far ya sauka a wannan gonar da nufin ya dan huta kafin ya wuce ya isa na shi gonan. Yana sauka a wannan gonar da wato zai huta ciki, wa fihi gulamun aswad ya'malu fihi, ya taras da cewa akwai wani yaro, yaron bawa ne bakar fata wanda yake aiki a cikin wannan gonan. Iz atal gulamu biqutihi fa atal ha'it kalbun, shi Abdullah bin Ja'far ya zauna kenan, wannan yaro mai hidimar gonan ya dauko abincinsa zai ci, sai ga wani kare ya shigo gonan, wani kare bakon kare ya shigo wannan gonan, wadda na minal gulami, kuma wannan kare ya ta motsowa har da ya zo kusa da wannan yaro, wato kusa da wannan bawan da ke hidimar wannan gonan. Farama ilaihi al-gulamu bi qursin fa akalahu, Abdullah bin Ja'far yana kallo ga yaro da ke kulawa da gona ya zauna zai ci abincinsa, ga kare bakon kare ya taho ya matso kusa da wannan bawan, ya zamanto shi wannan yaron sai ya dauki wato loma guda na abincinsa, domin loma uku ne. Loma uku ne, akwai wanda zai ci ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da yamma, shine abincinsa. Kuma dama ya taho gonan an kawo masa wannan abinci, iyakar abin da zai ci wannan yinin kenan. Ga kare ya taho, bakon kare ya taho kusa da shi, alamar cewa karen nan yana jin yunwa. Saboda haka sai shi wannan yaro bawan sai ya dauki loma guda sai ya jefa ma wannan karen. Abdullahi bin Ja'far yana kallon su, karen ya cinye loma guda, sun marama ilaihi sali, sai ya jefa masa loma ta biyu, karen ya cinye wa salis, sai bawan ya jefa masa loma ta uku, sai karen ya cinye. Wa Abdullahi yanzuru ilai, Abdullahi bin Ja'far yana kallon wannan yaro, yana kallon wannan kare ga abin da ke aukuwa. Faqala, sai ya ce, ya gulam, ya kai yaro, kam kutuka kulla yaumin, shin a kowace rana loma nawa ake baka a matsayin abinci da kake aiki wannan gona? sai ya ce ma ra'aita iyakar abin da ka ga na jefa maka ran nan shine abinci na a wurin gaba ɗayan sa loma guda uku din nan shine abinci na sai Abdullah ibn Ja'far ya ce falima asarta bihi hazal kalba don me ka fifita wannan kare akan kai kanka me yasa baka ci ba ka dauki wannan abinci ka jefa maka ran kala sai yaron ya ce masa ma hiya bi ardi kilabin kaga kasar mu kasar musulunci ne kasa ce da karnuka ba su da walwala domin kasar musulmai da wuya ka samu kare a sake haka idan in ka tafi kasa ta kafirai domin musulunci ya haramta ya tsawatar akan rikon kare in babu sababi sababi na kiwo sababi na farauta don haka akwai bambanci tsakanin kasashen musulmai da kuma kasashe na kafirai kasashe na kafirai suna rikon karnuka a gidajensu a matsayin wato masu gadi masu tsaro haka nan ma akan aje kare saboda shakatawa kullum saboda jin dadi shine wannan bawan yace masa ka dai san kasar mu dinnan ba kasa ce ta karnuka ba don haka in kaga kare ya shigo to akwai abin da ya kawo shi bare kuma ba gari ya shiga ba nan fa bayan gari ne gona ce innahu jaa min masafatin ba'ida ja'ian akwai alamar karen nan ya taho daga wuri ne mai nisa kuma gashi yana cikin yunwa don haka yasa da nazo da abinci na sai gashi karen ya taho kusa da kaga ya nuna min alamar da yana da bukata fa karihtu an ashba'a wa huwa ja'i'un ni sai na ji kyamar a ce in ci abincin nan in koshi alhali ga dabba nan yana cikin yunwa shi wannan dabba babu mai bashi ni kuwa iyakar dai wannan abincin yau idan na rasa gobe tana yiwa in samu amma wannan kare bako ne idan bai ci ba a yanzu babu tabbas an jima ma zai samu wannan dalilin yasa na bashi sai Abdullah ibn Ja'far yace fa ma anta sani'un al-yawma to yau tunda ka bashi loma uku ya zaka yi sai yace atwi yawmi haza zan da mai ciki na in yi hakuri da yinwar yau na san dai insha Allah gobe Allah zai bani sai Abdullah ibn Ja'far yace ulamu ala sakhai yana magana ne da kansa ba yana magana da yaron ba yace mutane suna zargi na wani ina kyauta akan dalili karami akan karamin dalili sai in kyauta mai yawa ana ta kushe min inna hazal gulamu la askha minni ga yaron da yafi ni kyauta yau na ganshi ina kyauta mai yawa akan sababi karami ana kushe min akan haka to ga wanda yafi ni sai yace kai waye mai gonan nan yace eh to yana can gefe yace don Allah je ka kira min shi sai wannan yaro ya tafi ya kirawo mai gonar Abdullah ibn Ja'far ya ce kai hakuri baka tashi sai da gonar ka ba amma ni ina sha'awar ta in dai zaka sayar min to zan so haka ta ce to tunda ka san ko ba sayarwa na tashi yi ba sai fa kudin da na sa ya ce karka damu ga ya min duk kudin da kake bukata idan dai ina da hali zan saya tunda ina bukata sai ya ce to gonar gaba ɗayan ta kake so yace da gonar da abin da ke cikin ta hatta bayin da ke aiki a cikin gonar nan duk ina buƙatar su saboda haka sai mai gona yace ga kuɗin gonar fashtaral ha'ita wal gulama kaga ya saye gonar gaba ɗayan ta ya saye hadda wannan bawan da ke hidimar gonar bayan an gama ciniki ya biya mai gona kuɗin sa da duk kayan alatun da ke cikin gonar sai ce ma yaron yanzu ka samu yanci domin Allah sannan kuma gonar gaba ɗayan ta na baka ita domin Allah to yanzu waye fa wani kyauta fa a'taqal gulama wa wahabahu minhu ya yanta yaron kuma ya bashi kyautar wannan gona a nan take kaga wannan kyauta ce mai yawa akan sababi karami domin baka san bawon ba ba ma dan gari bane bayan gari ne ka samu wani yana aiki saboda ya taimaka maka kare amma tausayi saboda hali na Abdullah ibn Ja'far wato hali na as-sakhawa hali na yawan kyauta yayi sha'awar abinda wannan yaro ya aikata ya sayi gonar ya yanta yaron ya bashi gonar wannan yana cikin ihya ulumuddin yana cikin bayanin da Ibn Qudama ya yi a littafin sa saboda haka idan ana maganar kyauta yana da matakai guda uku na farko kai kyauta mai yawa amma ba ka yi sai an roke ka wannan shi ake kira al-karimu mai karimci idan an roke shi yana badawa na biyun su shine kai kyauta mai yawa koda ba a roke ka ba amma kuma sai an samu sababi mai girma na ukun su shine kai kyauta mai yawa ba a roke ka ba sannan kuma sababin ba shi ma da girma to hali mafi daraja shine hali na as-sakhawa waɗannan halaye guda uku gaba ɗayan su sun tabbata ga manzon Allah Abdullah ibn Ja'far a gidan manzon Allah ya zauna har zuwa rasuwansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi akan me ke sa mutun ya cimma waɗannan halaye guda uku hali na karama wato shine halin mutumin da ke ake ce masa al-karimu da halin mutumin da ake ce masa al-jawwadu sannan kuma da as-sakhiyu me ke sa mutun ya samu hali na kyauta kyautan kuma dukiya mai yawa abu guda ne yake sawa shine idan mutun yana da sakhawatun nafsi idan mutun wato yana da wadata na rai ba wadata na dukiya ba don haka yasa ya kawo hadisi da zamu karanta haddathana yahya bin bukair qala haddathana al-layth bin sa'd al-fahmi an ibni ajlan shine muhammad bin ajlan al-qurashi an al-ka'a ibn hakim al-kinani al-madani an abi salih as-samman shine zakwan bin abdullah an abi huraira an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغناء عن كسرة العرب وداتا با يوان قدرا بچي وداتا با تار يوان دوكيا بدي ولكن الغناء جنا النفسي سيدي وداتا يتشي وداتا ري وانا حديث ينا صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الغناء جنا النفسي كما هنا صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كسرة العرب حديث ندبودا همسند دايا حديث أبو هريرة إلا دي صحيح مسلم حديث يزود لفظ ليس الغنى عن كسرة العرب ليس الغنى عن كسرة العرب ولكن الغنى غنى النفس يزود لفظ إنما الغنى في النفس إنما الغنى في النفس كما يزود كن المسند الإمام أحمد hadisin Abu Huraira da har yanzu Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallal na 11 shafi na 272 yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma al-arabu fa huwa ma yuntafa'u bihi min mata'id dunya idan aka ce wadata ba yawan al-arabu bane ba yawan kadara bace mecece kadara duk abinda mutum ya tara inde dadin duniya ne ana kiransa al-arabu wato ashe mutumin da ya tare gidaje motoci dukiya kadara wannan ba shi da wadata ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadata shine wanda ke tabbata a cikin rai akwai lafazin da yazo cikin sahih muslim amma hadisin na abu zarrin al-gifari ba hadisin abu huraira ba Allah ya kara musu yarda abu zarrin yace qala li rasulullah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya abazarri atara kasratal mali huwa algina shin kana ganin yawan dukiya shine wadata qultu na'am nace kware ko ya rasulullah mutumin da ya tara dukiya ashi ake cewa mawadaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa watara qillatal mali huwa alfaqru kuma kana ganin karancin dukiya rashin yawan dukiya shine talauci qultu na'am ya rasulullah nace haka ne kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal gina ginal qalbi wal faqru faqrul qalbi wadata kawai ita ce wadatan zuciya talauci kuwa shine talaucin zuciya malamai sun yi kokarin bayani game da annabi sallallahu alaihi wasallam menene manzon Allah yake nufi da cewa ba wadata ita ce tara dukiya ba wadata ita ce wato wadatan da take cikin rai a hadisin Abu Huraira a hadisin Abu Zar al-Ghifari wadata ita ce wacce take cikin zuciya talauci ma yana ga zuciya yana Fathul Bari bayanin Ibn Hajar game da fasaran da malamai suka yi wannan hadisi mujallar da 16 shafin 272 yace ma'anar hadis laysa haqiqatul gina kasratal mali, abinda hadisin yake karantar da mu ba wai haqiqanin wato wadata shine yawan dukiya ba, li anna kaseeran mimman wasa'a Allahu alayhi fil mal, sau da yawa mutane Allah kan bawo mutun dukiya mai yawan gaske, la yakana'u bima utiya, amma komai yawanta bata ishe shi ba. Ibn Hajar yace da yawa Allah zai bawo mutun dukiya mai yawa, amma duk da cewa dukiya tana da yawa bata gamsar da shi ba. Fa huwa yajtahidu fil izdiyad, saboda haka dagewa yake ya ga dai ta karu, wala yubali min aina yatihi, kuma ba wannan ne laifi ba, ba laifi bane saboda ka dage kaga cewa dukiyar ka ta karu, amma laifin shine bai ma damu ta ina dukiyar za ta zo ba, bai ma damu ta wace hanya dukiyar za ta zo ba, ashe kaga dukiyar da ya samu bata ishe shi ba kenan, saboda haka yana neman kari koda ta hanyar haram ne. Saboda haka sai manzon Allah ya ce fa ka annahu faqirun li shiddati hirsihi, shi wannan duk da cewa Allah ya bashi dukiya mai yawa amma abadini matalauci ne, mabukaci ne, saboda har yanzu yana cikin bukata, gashi Allah ya wadata shi amma bai huta ba, yana cikin bukata abadini, la yaqna'u bima utiya wa inna ma haqiqatul gina, haqiqanin wadata shine ginan nafsi, idan mutum ya samu wadatar rai shine wadatan zuciya, hadisin Abu Zar al-Ghifari, wadatar rai a hadisin Abu Huraira, duk ma'anar su guda. Menene wadatan rai? Wa huwa man istaghna bima utiya, an baka dukiyar sai ka ji ta ishe ka, ta ishe ka, saboda bukatu na rayuwa na dan adam a kirge suke, bukatun dan adam a kirge suke, baya wuce abin hawa, gidan zama, matar aure, haka ne ko, ka samu lafiya, waɗannan bukatu a kirge suke. To tunda har waɗannan bukatu ka cin musu, ya zamanto ka fi karfin cin bashi, qani'a bihi, sai mutum ya gamsu ya ji ya ishe shi, wa radiya, kuma ya yarda da hukuncin da Allah ya mar, wa lam yahris ala izdihadi wala ala hafi talabi, bai kosa bai nace yaga cewa ya samu karin dukiyar ta hanyar haram ba, faka annahu ganiyun, sai ya zama kamar mawadaci ne, saboda abin da Allah ya bashi ya wadatar da shi. Wannan shine bayanin da magabata suka yi kamar misali, wato Ibn Abdul Barri ya yi magana irin haka a cikin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, shafi na 743, yana cewa innal ginan nafi'a awil azima awil mamduha huwa ginan nafsi, wadata kawai da take amfanar dan adam, wadata kawai da ake cewa tana da girma, wadata kawai da ake yabo idan mutum ya same ta, ita ce wadatan rai, wadatan zuciya, wannan ita ce wadatar da shari'ar musulunci take yaba wa musulmi idan ya samu. Yace bayanin sa shine annahu idastagnat nafsuhu kaffat anil matami'i, idan rai na dan adam ya zamanto ya samu biyan bukata, to sai yaji ya huta, baya kuma kwadayin gaba, baya kwadayin gaba, fa'azzad wa azmad wa hasala laha min al-hafwati wan nazaha wa sharafi wal madahi, saboda haka yasa idan mutum har yaga dukiyar da Allah ya bashi ta isar masa, bashi da burin ya tara sama da wanda Allah ya bashi ta hanyar haramun, to wannan babu shakka ita ce dukiyar da take ba mutum daraja hatta cikin mutane, wannan ita ce dukiyar da tafi taimakawa mutum ya samu kusantar Allah, ita ce dukiyar da take sa mutum ya samu yardan Allah subhanahu wataala. Yace Ibn Hajar yace alhasilu annal muttasifa biginan nafsi yakunu qani'an bima razaqahu Allah, abinda ke nuna cewa kana da wadatar rai shine zaka ji ka gamsu, ka wadatu da irin dukiyar da Allah ya baka, la yahrisu ala izdiyad li ghairi hajatin wala yulhifu fi talabi wala yulhifu fi suali, mutum ya samu abin da ya biya mar bukata to bai na cewa da roko, koda damuwa ce ka shiga sai ka je wani taimaka min, sai ya baka abin da ya wadatar da kai shikenan, baka amfani da wannan damuwar da ka shiga a matsayin ka samu wata dama na roƙon mutane daban-daban, alhali mutum guda ya riga ya biya ma bukata, to wannan ya gwada cewa mutum bashi da wadatar rai. Allah ka tsare mu, saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu, Ibn Hajar yace shine mutum ya yarda da irin hukuncin da Allah madaukaki ya masa, mutum ya yarda ya miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wataala. ilman bi anna allazi inda Allahi khairun wa abqa, tare da sanin cewa abinda Allah ya ajiye ma bawa a kiyama yafi alkhairi akan abinda Allah ke ba mu bawansa a duniya, kuma yafi tabbata ni'ima ta lahira tafi ni'ima ta duniya. Hadisi na gaba, haddathana Sulaiman bin Harbin qala haddathana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin al-Mughira an Sabit bin Aslam al-Bunani. Sabit al-Bunani yana cikin manyan almajiran Anas bin Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kala Anas yace khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam 10 sinin, nayi hidima ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tsawon shekaru 10. Fama qala li uffin, manzon Allah bai taba ce min tirba qattu, wama qala li shay'in lam af'alhu, manzon Allah bai taba gaya min game da wani abu da ban aikata ba ya tsawatar min, yace min ala kunta fa'altahu, me ya hada ka aikata kaza, wala li shay'in fa'altahu, manzon Allah bai taba gaya min saboda na aikata wani abu ya min tsawa, yace lima fa'altahu, don me ka aikata kaza ba, manzon Allah bai taba haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisin yana al-Jami'u sahih na al-Imam al-Bukhari, kitab al-adab babu husn al-khuluq wa as-sakha'i wa ma yukrahu min al-bukhl, da kuma sahih Muslim kitab al-fada'il babu ma kana rasulullah ahsana an-nas khuluqan. Mun karanta wannan hadisi a baya a littafin al-adab al-mufrad, hadisi na 164, amma lafazin da yazo can Anas yace qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Madina, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso Madina, wa laysa lahu khadimun, bashi da wani mai hidima, fa akhadha Abu Talha bi yadi, Abu Talha ya kama hannuna, shine mijin mahaifiyar Anas bin Malik wato Ummu Sulaim, fantalaqa bi hatta adkhalani ala annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya tafi da ni har dai ya shigar da ni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa qala ya nabiyallah, ya kai annabin Allah, inna anasan gulamun kayyisul labibun, Anas yaro ne mai wayo sannan mai hankali, yana da basira yana da hankali, falyakhdumka, ka yarda wannan yaron ya dinga yi maka hidima. Kala Anas yace fa khadamtuhu fi safari wal habari, nayi ta hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman sa nagari da kuma zaman tafiyarsa. Don haka yasa Anas yana sanin rayuwar manzon Allah ta cikin gida da kuma rayuwarsa ta waje. Maqdamahul madinata hatta tuwfiya, tun isowansa garin Madina har dai Allah ya amshi ransa. Ma qala li shay'in sana'tu, bai taba gaya min saboda na aikata wani abu, lima sana'ta haza hakaza, dan me kai wannan a haka, wala qala li shay'in lam asna'hu, bai taba gaya min wani abu da ban aikata ba, yace min ala sana'ta haza hakaza, dan me baka aikata wannan a haka ba, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba. Wato manzon Allah baya tsawatarwa ga waɗanda suke gidansa, tsawatarwa in ba an saba ma ka'ida ba. Ibn Hajar yayi magana kan wannan hadisi kamar yadda muka gabatar a baya cikin Fathul Bari mujallal na 10 shafi na 566, yace wa yustafadu min hadha tarkul itabi ala ma fata, yana da kyau mutun yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya riga ya faru, ka kauda kai gare shi, kar kai tambaya tunda ya riga ya auku, li anna hunaka manduha anhu bi isti'naf al-amr bihi iza stija ilayhi, idan yaro ya zamanto bai yi wanka ba, kar ka ce dan me baka yi wanka ba, a sai ka ce dibi ruwa ka je kai wanka. Amma idan ka ce dan me baka yi wanka ba, to amsar ma ba ta da ma'ana gare ka, tunda dai bai riga bai yi wankan ba, aiko tunda ka gani bai yi wankan ba, sai ka ce dibi ruwa ka je kai wanka, ya zama ka saba ba da umarni akan fada, dan me ba a yi kaza ba, manzon Allah baya haka, annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa dan me aka yi kaza, dan me ba a yi kaza ba, daga amsar da za a baka wata rana ranka zai baci, saboda tana yiwa ganganci ne, tana yiwa da gangan ne aka yi saboda a bata maka rai, dan me aka yi kaza, an yi ne saboda ranka ya baci, to ya zaka yi, to amma in ka ce je kai kaza, kaga baka tono wancan wato maganar da za a maka din ba. Shi yasa yace wa fa'idatu tanzihil lisani ani zajri, mutun ya tsaftace harshen sa, yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsaftace harshensa ta wajen kushewa mutane hatta waɗanda ke gidansa wasti'ilafi khatiril khadimi bitarki mu'atabatihi ya zamanto idan mutun yana maka hidima ka daina yawan fada gare shi maimakon haka ka rika gabatar da umarni gare shi amma duk da haka Ibn Hajar yace idan laifin da mutun ya aikata ya shafi shari'a fala yutasamahu fiha anan babu rangwame don me yasa baka yi sallah ba wannan daidai ne saboda sallah ibada ce don me yasa baka yi sallah ba saboda duk uzurin da zai bada anan ba shi da hanzari tunda doka ce ta Allah subhanahu wataala li'annaha min babil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar idan Allah aka saba ma nan zaka tsawatar wannan shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan abi daud yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4772 da kuma sahihu sunan tirmizi hadisi na 2014 haka aisha da albara min azib duk suka bada labari game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa da iyali kamar yanda anas bin malik ya bada labari haddasana ibn abi al-aswad abdullah ibn muhammad bin al-aswad al-basri قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سخامة بن عبد الرحمن بن الأسلم سخامة بن عبد الرحمن بن الأسلم قال سمعت أنس بن مالك يأتي ناجي أنس بن مالك يقول ينا بعد لباري أنس بن مالك yana bada labarin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam rahiman manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai jin kai wannan sifa ce gare shi kamar yanda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai jin kai inji Anas bin Malik ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 yace wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu wanda zai zo gare shi face ya masa alƙawarin kyauta duk wanda ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai tafi haka nan kurin ba idan ma kyauta ce ka zo da ita ga manzon Allah ba za ka koma ba sai manzon Allah ya rama sai ya saka ma idan bai da shi zai maka alƙawari wa anjazalahu in kana indahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai zartas gare shi wato ya masa kyautan in dai yana da shi in dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada yana tare da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar mutun ya koma ba sai ya mar kyauta yace ga wani misali wa uqimati salatu wata rana har an yi kiran sallah an ta da iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zai bada sallah ja'ahu a'rabiyyun wa ja'ahu a'rabiyyun sai ga balaraban kauye ya taho fa akhadha bi sawbihi sai kama tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo tufafin manzo kaga manzon Allah har fa ya tsaya a wurin bada sallah wannan balaraban kauye ya jawo shi fa kala manzon Allah da ya jiyo sai ya ce inna ma baqiya min hajati yasira bukata ta kadan ya rage kawai a gama min bayani kadan ya rage wa akhafu an saha kuma ina tsoron idan aka ce za a jira to zan manta Anas yace fa qama ma'ahu sai manzo Allah ya tsaya tare da wannan bakauye hatta faraga min hajatihi sai da ya gama biyan bukatarsa summa aqbala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya fuskanci al-qibla fa salla ya bada salla wannan yana cikin at-tarikhul kabir kamar yanda al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin al-adabul mufrad wato yana littafin sa at-tarikhul kabir hadisi na 782 kuma labarin nan yana da kyau kamar yanda yazo cikin silsilatu sahiha hadisi na 2094 to wannan hadisin malamai suna daukan sa a matsayin hujja na abubuwa da yawa kamar yanda Anas bin Malik ya dauki wannan hadisi a matsayin hujjar da take nuna maka hakurin annabi sallallahu alaihi wa sallam hakurin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin an kai ga fahar an ma yi iqama ta sallah ba kawai ya jawo rigansa ta baya idan aka ce ba kawai kaga ba dan gari bane kaga inda zai auku yanzu ba mamaki sai duka zai sha ko dan ba a san shi ba ga wani yana fisgo lima sai bugu inna ma baqiya min hajati yasira nan take sai yace bukata ta kadan ta rage kaga yayi kokari saboda ya tabbatar da manufarsa ba cutar da manzon Allah bane wa akhafu an saha ina tsoron zan manta kowa ya ji saboda haka an sani ba makiyi bane masoyi ne manzon Allah ya saurare shi sai da aka gama sannan manzon Allah ya ci gaba da sallah ba a sake ikamar ba to anan hadisin yana karantar da mu babu laifi don an yi magana a bayan ikama kafin a fara sallah wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewar bayan an gama ikama saboda liman yayi wata magana ba laifi bane kuma bai bata ikamar da aka yi ba domin lokacin da manzon Allah ya dawo bai sa an sake ikama ba sai kawai Anas yace summa aqbala fa salla kaga ba a sake wannan ikamar ba don haka wannan ya tabbatar da hujja akan cewar liman yana iya magana tsakanin ikama da fara sallah na biyu ana iya jinkirta tsakanin ikama da fara sallah jinkirta tsakanin ikama da fara sallah baya sa a sake wannan ikama da in ka duba as-samarul mustatab littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani a mujallal na farko shafi na 241 fihi jawazu intizar al-musallin anan tunda an samu hujjar babu laifi a jinkirta tsakanin ikama da fara sallah babu laifi idan akwai uzuri dan ba haka kawai bane idan akwai uzuri akwai larura babu laifi don an jinkirta tsakanin ikama da fara sallah babu laifi don an yi magana tsakanin ikama da fara sallah sai malamai suka ce to idan kuwa za a ce babu laifi don an jinkirta tsakanin ikama da fara sallah saboda wata magana to ashe kenan babu laifi don liman ya ga mafi yawan jama'a suna nafila da ya taho an yi ikama ko da ladan ya gama ikama idan yaga jama'a da yawa suna nafila sai ya jira su gama nafila kafin ya tada sallah tunda har za a ce babu laifi a jinkirta tsakanin ikama da sallah don wata magana to ina kuma jinkirtawa saboda jiran masu nafila su gama kaga wannan ya gwada cewa ba laifi bane illa dai abinda malamai suke tsawatarwa kamar yanda yazo cikin al-majmu' al-imam an-nawawi mujallal na farko shafin 241 yace mazhabul jumhuri min ahlil hijaz wa ghairihim akasarin malamai suna cewa jawazul kalami ba'da iqamati salati qabla al ihrami babu laifi don an yi magana a bayan iqama kafin ayi kabbaran harama babu laifi lakinna al aula tarkuhu illa li hajatin sai dai abin da yafi dacewa kar ayi magana din sai fa in akwai dalili idan akwai dalili mai karfi to za a babu laifi don an jinkirta amma idan babu wani dalili mai karfi to jinkirtawan bai dace ba saboda cewar da aka yi kad qamati salatu sallah fa ta riga ta tsaya to ya kamata a gaggauta tsaidaita din saboda wannan kalma da tazo cikin ikama amma dan ba a gaggautan ba baya nuna cewar za a sake wannan ikama din to sannan ba laifi bane dan ma an jinkirta wato an yi jinkiri kafin ikama din an kira sallah bayan an kira sallah sai a jinkirta kafin ayi ikama nan ma ba laifi bane kaga nan hadisin nan yana mana magana ne akan bayan ikama a samu jinkiri kafin kabbaran harama babu laifi kuma a samu jinkiri tsakanin kiran sallah da ikama duk waɗannan sun samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu qudama cikin al-mughni fa mujallal na farko shafin 237 yace inna ma yustahabbu ta'khiruha lil munfarid wal jama'atu radina bit ta'khiri malamai sun ce babu laifi a samu jinkiri a bayan ikama bayan kiran sallah a samu jinkiri kafin ikama amma akwai sharadi sharadin shine mamu da za a yi sallar da su sun yadda kamar misali yanzu an kira sallar ta isha'i kaga ba ta da ikama ba jama'an da ke masallacin nan sun yarda a yi jinkirin idan jama'ar sun yarda da jinkirin kamar misali saboda karantarwa amma babu laifi fa amma ma'al mashaqqati 'ala al-ma'mumin aw ba'dihim idan ya kasance jinkiri tsakanin kiran sallah da ikama kuma zai zama akwai cutarwa ga jama'a din fala yustahabbu anan malamai suna cewa ba daidai bane ba daidai bane idan jinkirin da za a yi tsakanin kiran sallah da iqama zai kai ga cutarwa bal yukrahu yana zama makaruhi Allah ya sa mu gane hadisi na gaba haddathana qabisatu bin uqbata as-suwai qala haddathana sufyanu thauri an ibn al-munkadir sunansa muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullah al-ansari jabir bin abdullah al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yanda Anas bin Malik ya bada labari yanda rayuwar manzon Allah ta kasance sallallahu alaihi wasallam haka ma Jabir ya bada labari Jabir yace ma su'ilan nabiyyu shay'an ba a taba tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba fa qala la yace a'a ba a taba ba ba a taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya bayar yace a'a ba kaga waɗannan hadisi suna nuna maka matakai na yawan kyauta guda uku dinnan duk gaba ɗaya suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira al-karimu mutumin da za a roke ka kuma ka bada inda kana da shi ba amma roka ba ka bayar shine hadisin Anas babu wanda zai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi haka face manzon Allah ya mar kyauta in bayi da shi to zai mar alƙawari idan ma babu a lokacin to manzon Allah zai mar alƙawari kuma zai cika insha Allah to kaga hadisin Anas bin Malik ya bayyana mana cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da ke sa a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam jawwadun ne Al-jawwadu shine wanda zai ma kyauta baka nema ba kuma kyautan da zai baka mai yawa mun karanta labari a baya wanda Balarabe yace yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu kamin kyautan awakan nan suna tsakanin kwari tsakanin duwatsu saboda yawan awakan ya nuna yace waɗannan awakai duk ina bukata ka bani manzon Allah yace duk kadi ba na baka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta irin nan wanda bai tsoron ya talauce saboda yana tare da Allah subhanahu wataala wanda shi ake kira al-jawwadu sannan yayi kyautan da ma babu dalili mai girma wanda manzon Allah yakan yi kyauta hatta ga kafiri kaga dalilin bashi da girma ko to hadisin Jabir bin Abdullah yana nuna mana hali na Annabi sallallahu alaihi wasallam na karimci don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Jabir din nan a cikin al-Jami'u sahih yana kitabul adab babu husnul khuluqi was-sakha'i wama yukrahu min al-bukhli al-Imam Muslim ya kawo hadisin a kitabul fada'il babu ma su'ila rasulullahi shay'an qattu fa qala la wa kasratu ata'ihi kaga yadda babin yazo cikin sahih Muslim yawan kyautar manzon Allah ba a taba roƙonsa wani abu ya ce a'a ba duk abin da aka roka zai bada inda yana da shi wannan yasa al-Imam an-Nawawi ga sharhin sahih Muslim wato a juz'i na 15 shafin 71 yace fi hadha kullihi bayanu azimi sakha'ihi wa gazarati judihi waɗannan hadisai suna bayani game da girman wato kyauta na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawan alkhairi da manzon Allah yake wa mutane na kusa da na nesa wa ma'anahu abinda Jabir yake nufi ma su'ila shay'an min mata'id dunya ba a taba roƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu da ya shafi kadara dadi wato dukiya ta duniya sannan manzon Allah yace a'a ba inda yana da shi zai bada sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba tunda an kawo dalilai da suke nuna falalan kyauta mai yawa an yi bayani mataki na farko da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mataki na biyu sahabbansa yaya kuma sahabbansa suka kasance kaga mun karanta labarin Abdullah ibn Ja'far a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma har manzon Allah ya rasu yana tare da shi kaga irin kyautar da yayi to sai kuma ga kyautan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر قال عن هشام بن أروى قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير فتوانا حديث عبد الله بن الزبير
ya bada labari game da mahaifiyarsa da kuma innarsa ita ce Aisha, Allah ya kara musu yarda. Mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Asma'u bintu Abi Bakrin yayar Aisha ce, yar Aisha ce, wato dukkan su yaran Sayyidina Abu Bakar ne. To ikon Allah dukkan su ana bada misali da su ta wajen kirki da yawan kyauta. Kaga dai ga halin manzon Allah na kyauta, to kuma ga matansa, ga kuma waɗanda suka girma a gidansa, gaba ɗayan su babu marowaci. Shi Abdullah ibn Zubair qala, yace ma ra'aitu imra'ataini, ni a rayuwata ban taba ganin mata guda biyu ba, ajwada min Aisha wa Asma, ban taba ganin mata biyu waɗanda suka fi kyauta fiye da Aisha da Asma ibnata Abi Bakarin As-Siddiq, wanda dukkansu yaran Sayyidina Abu Bakar ne. Aisha da Asma bintu Abi Bakarin ban taba ganin waɗanda suka fi su kyauta ba. Wajuduhuma mukhtalif, sai yace to amma kirkin nasu, kyautan nasu ya bambanta, kowace da irin yanda Allah madaukaki ya nufe ta, da irin tsarin kyautanta. Yace amma Aisha, wato kanwar mahaifiyarsa kenan, matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, uwar masu imani, Allah ya kara mata yarda, ana kiranta As-Siddiqa ibnatu As-Siddiq. Fa kanat tajma'u shay'a ila shay'i, ita Aisha takan tara, takan wato tara wannan abin, ta jira har dai wani yazo ta hada da shi, wato tana ajiya kenan. Ita Aisha takan tara dukiya, takan aje, hatta idza kana ijtama'a indaha, har sai idan dukiyar ta taru a wurinta, kasama sai ta raba shi gaba ɗayan sa. Zata tara, amma fa in ta tara ba don kanta bane, sai ya taru sai ta sadaka, ta kyautar gaba ɗaya da dukiyar. Kaga irin tsarin nata kyauta din. Wa amma Asma'u, ita kuma mahaifiyar Safa, mahaifiyar Abdullah ibn Zubair, yace fa kanat la tumsiku shay'an ligadin, ita kam ba ta rike wani abu don gobe. Kaga kyautan nata ya wuce ma misali, ita ba ta ma ajewa, duk abin da yazo za ta bada shi. Ita akwai hadisan da hadisai da suke bayanin dalilin da yasa take da wannan hali, riwaya ta al-Imam al-Bukhari da Muslim, hadisan suna nan cikin Al-Adabul Mufrad, insha Allah za mu iso gare su. Amma dai anan mu dau misali da Aisha, Allah ya kara mata yarda. Abdullah ibn Zubair yace takan tara dukiya, tajma'u shay'a ila shay, zata tara wannan abin zuwa ga wancan abin, hatta idza kana ijtama'a indaha, sai idan dukiyar ta hado a wurinta, kasama sai ta rabar da dukiyar gaba ɗaya, sai ta rabar. Kaga dukkan su mahaifin su guda shine Sayyidina Abu Bakar, Allah ya kara musu yarda. Wannan hadisin yana musnadul Imam Ahmad, yana littafin Ahkamul Nisa' na Ibn al-Jawzi, haka nan al-Imam Zahabi ya kawo shi cikin Siyaru A'lam an-Nubala, mujallad na biyu, shafi na 194. Yace al-Imam Zahabi yana bayanin tarihin Aisha, matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Imam Zahabi sai ya bada wani bayani a dunkule game da rayuwar Aisha. Yace kanat ummul mu'minina min akrami ahli zamaniha. Wannan wato kamar al-Imam Zahabi yana bada takaitaccen tarihi game da halin Aisha, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace a duk mata da suka yi zamani da Aisha, idan ana maganar mace mai kyauta, to ba a kawo wacce tafi Aisha, Allah ya kara mata yarda. Walaha fi sakha'i akhbaru, idan ana maganar kirkinta, kaga sai ya kawo kalma ta as-sakhawa, ba ma al-judu ba, kirkin Aisha idan ana maganarsa, to labari littafi guda za a yi, labari ne mai yawan gaske. Yana daga cikin wannan labari kamar yadda ya zo daga Urwatu bin Zubair, ya ce kanat Aisha taksimu 70,000, akan samu lokacin da Aisha za ta raba wato sulan zinari da ya kai 70,000, wahiya turaki udir'aha, amma kuma da yamma sai kaga ta dauki zare da allura tana dinke faci a jikin riganta. Yana kitabu zuhudi na al-Imam Ahmad, shafi na 205, haka nan kitabu musannaf na Ibn Abi Shayba, kitabu zuhudi, hadisi na 2009. kaga wannan misali ne dake gwada maka kirkin Aisha Allah ya kara mata yarda. Akwai labarin da yazo cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd yana mujallal na 8 shafi na 45 riwaya ta Urwatu bin Zubair. Har yanzu wannan riwaya ta shahara wajen malamai masana tarihi, labari ya inganta game da Aisha anna Muawiya ba'asa marratan ila Aisha bi 100,000 dirham. Akwai lokacin da Muawiya ya aiko mata sulle 100,000 sallallahu alaihi azurfa, yace fa wallahi na rantsa da Allah ma amsat hatta farraqata, yammaci bai zo ba face ta rabar da wannan dukiyar gaba daya. Fa qalat laha maulatuha, sai baiwarta yantacciyar baiwarta ita ce ake kira al-maulatu, tana da wata baiwa da ta yanta, tace mata lawish tarayti lana min habi dirhamin lahaman, me ya hana ki dauki sule daya cikin 100,000 din dan ki saya mana nama, an kwan biyu ba a ci ba. Faƙala, sai ta ce ala kulti li biki tuna biki, me hana ki gaya min tun dazu kafin in rabar? Kaga wato da take rabarwan ba ta tuna kanta, saboda tsaban kirki ba ta tuna ita abin da za ta ci, tana tuna bayin Allah ne. Yana cikin siyaru a alamin nubala na al-imamu Zahabi, mujallar nabi shafi na 188 da kuma hilyatul awliya na Abu Nu'aym, mujallar nabi shafi na 47, hadisin Ummu Zarra. Ummu Zarra ba matar Abu Zarri bane, Ummu Zarrati ana kirga ta cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka duba Usdul Gaba hadis, labari na 7,742 da kuma al-isaba na Ibn Hajar, al-isabatu fi tamizi sahaba, labari na 2251. Wa kanat tabsha Aisha, wata mata ce cikin sahabbai ana kiranta Ummu Zarra, takan zo wajen Aisha Allah ya kara mata yarda. Qalat, ta bada labari tace ba asa ilaiha Ibn Zubair bimalin fi girarataini. Akwai lokacin da Abdullah Ibn Zubair ya aiko mata dukiya cikin buhuna guda biyu, kudi ne aka cika buhu biyu aka aiko ma Aisha, wato dan Asma'u shine Abdullah Ibn Zubair da ya karanta wannan hadisi. Qalat, ita Ummu Zarra tace urahu 80,000, ina ganin kudin nan ya kai sule 180,000 sallallahu 180,000. Fada'at bi tabaqin wa hiya yawma idhin sa'ima, tasa aka kira mata, wato aka kawo mata, aka kawo mata wani kwano kamar wato a ce wato a kawo mata kwangiri haka, kwano mai fadi, saboda haka sai a zuba wannan kudin a ciki. Ranar tana azumi, inji Ummu Zarra, faja'alat taqsimuhu bainan nas, ta dinga raba wannan kudin tsakanin mutane, a dauki wannan a kai ma wancan a unguwa kaza, makwabciyar mu nan ku bata wannan, ta dinga rabarwa. Fa amsat, da yamma tayi, wama indaha min dhalika dirhamun, babu sulan azurfa guda ɗaya da ya rage, sule 180,000. Falamma amsat qalat, lokacin da yamma tayi, sai Aisha tace ya jariya halummi fitri, kawo min abin bude baki. Inji Aisha, faja'at ha bi khubzin wa zaitin, sai ta kawo mata waina da kuma mai wanda za ta ci, babu nama ciki. Faqalat laha Ummu Zarra, to Ummu Zarra ta wuni gidan tana kallon Aisha, sai ta ce amastata'ati mimma qassamti al-yawma, ya ke uwar masu imani, yanzu baki iya ba duk wannan dukiya da kika rabar a yau, an tashtari lana bi dirhamin lahman nuftiru alayhi, a ce kin cire sule ɗaya kawai na azurfa, kin aika kasuwa a sayo nama wanda za mu yi buɗe baki wato da shi a yau ɗin nan, sule ɗaya kin kasa cirewa? Inji Ummu Zarra, shine sai Aisha ta ce la tu'annifini, kada ki min fada, ba laifina bane, law kunti zakkartini la fa'altu, da kin tunatar da ni hakan da nayi, biki tuna min ba sannan kuma za ki min fada? Da kin tuna min da nayi. Wannan yana a At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd da kuma Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym. Akwai ma hadisin da muka karanta cikin Al-Adabul Mufrad, hadisin 132 a littafin nan ya wuce, inda Urwatu bin Zubair yake bada labari game da Aisha din, yace ja'at imra'atun ma'aha ibnatani laha, wata mace ta zo tana da yara guda biyu, ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, fa sa'alatni, ta roke ni in taimaka mata, fa lam tajid indi illa tamratun wahida, ba ta samu komi ba sai dabino kwaya ɗaya tak, fa a ataituha sai na dauki wannan dabinon na bata wannan me yake nuna maka gidan Aisha babu abinda za ta bada sai dabinon kwaya ɗaya kuma dabinon ma ta dauka ta ba matan fa qasamata bayna ibnataiha sai ta raba wannan kwayar dabino guda tsakanin ƴaƴanta biyu sun maqamat fa kharaja sai ta tashi ta fita fa dakhala annabi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida fa haddastuhu sai na bashi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yali min hazihi albanati shay'an duk wanda ya jibinci kulawa da ƴaƴa mata fa ahsana ilaihinna ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nar za su kasance su tura gare shi game da wuta a ranar kiyama wanda yana gwada maka kirkin Aisha Allah ya kara mata yarda wata ta shigo gida da yaranta mata guda biyu tana roƙon a ba su abinci babu abin da ke gidan sai kwayan dabino daya Aisha ba ta raina ba da wannan kwayar dabino ba ta dauki dabino ita ba ta ci ba ta ba ma wannan matar ita wannan mata ta raba dabinon gida biyu ta raba ma ƴaƴanta guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya kula da yara mata to Allah madaukaki zai sa wannan aikin nasa ya zama garkuwa gare shi game da wuta a ranar kiyama akwai kuma hadisin da muka karanta a baya hadisin 89 har yanzu hadisin Anas bin Malik tunda ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da Aisha yace ja'at imra'atun ila Aisha radiyallahu anha wata mace ta zo ga Aisha Allah ya kara mata yarda fa a'atatha Aisha salasa tamaratin Aisha ta ba ma wannan matan dabino kwaya uku fa a'atat kull sabiy laha tamra kaga ta dauki dabino guda ta ba ma kowane yaro wa amsakat li nafsiha tamra sai ta rike dabino guda ita za ta ci fa akala sibyanu tamrataini wadannan yara nata guda biyu sai kowa ya cinye dabinon sa wa nazara ila ummihima sai zama suna kallon mahaifiyarsu sun kura mata ido wato kwayar dabino daya da ya rage na mahaifiyan suna sha'awar ina ma mahaifiyan ta basu fa amadat ila tamrati fashaqqatha sai mahaifiyar ta dauki wannan dabino kwaya daya da ya rage ta tsaga gida biyu fa a'atat kullu sabiyin nisfa tamra ta dauki rabin dabinon ta ba mu kowane yaro faja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya shigo gida ya dawo fa akhbartu aisha ta bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wama yu'jibuki min zalika me ya baki mamaki game da abin da wannan tayi me ya baki sha'awa Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad rahima Allahu bi rahmatiha sabiyatuha wato tunda har ta tausaya ma yaranta to shi ma Allah madaukaki wato ya tausaya mata ya mata rahama wannan yana at-tarikhul kabir na al-imam al-bukhari akwai hadisin al-ahnab bin qais wanda yake cewa ita wannan mata da ta shigo ga aisha mata ce wacce tazo tana roƙon abin da za ta ci aisha ta dauki waɗannan dabino guda uku ta bayar wannan ma hadisin ya inganta game da wato rayuwar aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin da yazo yana sahihu ibnu hibban yana cewa aisha take bada labari ja'at ni miskinatun tahmilu ibnatayn laha fa at'amtuha salasa tamaratin wanda yake kama da riwaya da tazo cikin al-adabul mufrad hadisi na 89 wanda muka karanta a baya to wannan shi yake gwada maka matan annabi sallallahu alaihi wasallam yara da suka girma a gidan manzon Allah dukkansu sun dauki hali irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ake nufi yana fassara abinda Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul hashr aya ta 9 yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akan rayukansu koda su din suna cikin bukata za su dauki wani abu su bada wannan shine siffar rayuwar Aisha wanda shine ainihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin da al-imamu malik ya ruwaito game da labarin aisha Allah ya kara mata yarda yana cikin muwatta kitabus sadaqa cikin muwatta hadisi na 1877 anna miskinan sa'alaha wa hiya sa'ima wani mutum ya taho gida ya roki Aisha wannan ya auku bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda take da wannan hali tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai haka nan wannan halin ya tabbata ga Aisha har bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani talaka ya zo gidan Aisha ya roƙe ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya sa'imatun tana azumi wa laysa fi baitiha illa raqifun babu abin da ke gidan sai waina ɗaya kadai sai ga wani ya taho yana cewa taimaka min da abin da zan ci fa qalat li maulatillah sai ta gaya ma ita wannan intacciyar baiwar tata ta ce mata a atihi iyahu dauki wannan waina ki bashi sai ita wannan intacciyar baiwar ta ce laysa laki ma tuftirina alaihi idan muka dauki wainan nan guda ɗaya muka ba mu wannan da ke roƙon a bashi abinci to ho baki da abin da zaki bude baki da shi a yau gashi kuma kina azumi fa qala sai tace atihi iyahu ki dauki wannan waina ki bashi ta maimaita fa qala fa fa'altu ita wannan da ta bada labarin hadisin tace sai na dauki wainan ne ko na ba mu wannan mutumin da yazo yana roƙon a bashi abinci قال تتشي أما شكين إيقوان الله فلما أمسينا لوكا چند يما تي أهدا لدى أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شات وكفنها يما چيناي كافن رانا تفادي سيقا ونمتن ياسا أن ينك أكويا واتو أكا ينك أكويا أكا جارتا أكا قساتا أكا كيو يتدى واتو أبو بوان دائي gaba ɗaya akuyan aka aiko gidan Aisha wani ne ya tuna matar manzon Allah tana nan bari ni in ba ta sadaka bari in ba da gudunmawa na taimako ga iyalinsa kafin rana ta faɗi sai gashi an kawo akuya gaba ɗayanta an dafa an shirya an hada duk abin da ake bukata illa kawai a ci ana kawo abincin sai Aisha ta ce ina wance fada atni sai na ce gani to kala sai ta ce kuli min haza fara ci sai Aisha ta ce mata hada khairun min qursiki da wannan da wainar da kika bada dazuwan ne yafi wato ashe duk wanda ya bada Allah zai bashi wannan ya dace da karin maganar Bahaushe wai alkhairi danko ne baya faduwa kasa banza don haka duk mutumin da ya zamanto yana taimakon bayin Allah to Allah subhanahu wataala zai taimaka masa to wannan yake fassara ayar da tazo a suratul hashr wal ladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wanda yake siffanta halin mutanen madina suna karban baki wadanda suka hijira suka dawo gare sun shirya masauki shine tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda yayi hijira ya dawo garin Madina za a baka masauki za a baka abinci za a taimaka ma wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in sun dau abu sun bayar ba sa tunanin shi ba sa da bukatar wannan abin saboda me sun bayar ne domin Allah Allah madaukaki yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda shi sa masana tafsiri kamar misali al-Imam al-Qurtubi تفسيرنس الجامع لأحكام القرآن فسر ونن آية يتي الإيثار أبين دعكين في دفيفي تاوى هو تقديم الغير على النفس كفيفي تواني أبسرنك كي كان سوء أما دودها كسي كفيفي تواني كباشي أمي مكون كأنفان دوانا أبين وحزوزها الدنيوية ورقبة في الحزوز الدينية يزمن توم تنكو دينك شيني ربودة الدينية وديتر za a samu aljanna saboda an yi kaza don haka wannan shine abin da kake bukata ya akai sahabbai suka samu wannan siffa wacce Allah madaukaki ya sa a cikin alqur'ani saboda duk mutumin da ke son ya san halayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dubi alqur'ani Allah yayi bayani Allah da kansa ya gaya mana halayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu su ba su taimako ko da su suna da bukata ya za a yi mutum ya samu wannan ya za a yi ka samu wannan siffa al-Imam al-Qurtubi ya ce wa zalika yansha'u an quwwatil yaqin sai imani yayi karfi wa tawkidil mahabba soyayya ta imani tayi karfi wa sabri alal mashaqqa hakuri akan wahala ta rayuwa ta yayi karfi gabawa to zai cimma wannan wato idan mutum ya zama ya samu wadatar rai ba wai da dukiya ake la'akari da shi ba to duk sa'ilin da mutum ya cimma wannan matsayi to babu shakka zai samu irin wannan siffa ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don haka yasa idan ana labarin sahabi sai kaga kamar abin ba za ka iya ba, idan ka tsaya za ka iya, saboda ai Allah madaukaki ya saka mana annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mu yi koyi da shi. Waɗanda suka ba mu labarin halayen manzon Allah su ne sahabbansa. Inda a ce ba za a iya koyi da manzon Allah ba, babu shakka da sahabbai ba su iya ba. Inda ba za a iya koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, da tabi'ai ba su iya ba. Don haka duk sa'ilin da aka gaya maka ga wani hali na sahabi, to ka yi ƙoƙarin kamantawa, karka ce mu ai ba za mu iya ba yanzu ba. Allah madaukaki da ya shar'anta addini bai bar shi ga mutanen farko ba har zuwa ƙarshen zamani. Allah ka samu iya koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka ƙara yardanka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma gafarta mana kuskure. Na so mu ƙarasa babi na gaba amma lokaci ya ja. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.